Manoman koko a garin Jamfokuro da ke gundumar Sofe, Jabaso, da ke yankin yammacin arewacin Ghana sun yi barazanar fita da koko zuwa kasar Ivory Coast idan gwamnati ta kisa ƙara farashin koko a cikin lokacin koko da aka shiga ta shekara 2022 zuwa shekara 2023, inda suka buƙaci gwamnati da ta ƙara kuɗin buhun koko ɗaya, wadda halin yanzu ake sadda ita a kan siri 660 kwatankwacin dalar Amurka 63 zuwa siri 1,200 kwatankwacin dalar Amurka 116. A cewar manoman, matsalolin tattalin arzikin ƙasar Ghana da ake ciki a halin yanzu ya shafe su saboda farashin kayan aikin noma da ma'aikata da sauran ayyukan duk ya hauhawa. Shugaban kungiyar manoman yankin Isifu Isaka ya ce,
"We are pleading with the government to increase the cocoa price."
Muna kira da gwamnati da ta taimaka ta kara mana farashin koko zuwa kaso 30 cikin 100 saboda muna girban koko mai yawa a wannan yankin, amma babu wani amfani da muke samu daga aikinmu. Muna yin ayyukan noma a bangarori daban-daban. Duk da haka ba za mu iya biyan kuɗin karatun 'ya'yanmu ba. Mun ji cewa kasuwancin koko yana tashi kuma akwai riba sosai a kasar Kuribuwa. Don haka idan gwamnati ba ta ƙara mana farashi ba, za mu fitar da koko zuwa kasar waje. Domin sa'ar da muka yi, yankinmu yana kusa da iyakar Ivory Coast.
So cocoa farming activities has gone high.
Malam Jafaru Dankobi, mataimakin daraktan binciken yanayi da kare martabar abinci a Ghana, ya yi kira ga gwamnati da ta yi gaggawar sauraron ƙarar manoma.
Dokan Ghana ba wani wanda zai iya ya fita da koko ya saida shi wani wuri illa cocoa. Su kawai suke da incin saida shi wani wuri. Kisa in dai ba gwamnati ya iya ya samu wannan koko an sayar mai, ya iya ya samu kudinci da zai sayar makasan waje, ya iya ya biya wayannan basussuka ba, zai zama na cewa ana karban kudin ne, ana ba manoma, su kuma suna daukan kudin kayan abincin ko kayan koko suna ba wasu garuruka. Kaga mu ya dame mu. Kiran da muke shine gwamnati yayi kokari a zamna da manyan manoma a iya koda bayan da su suke son ba, a iya a samu dai wayansu adace kan pricing da zai taimaki kowa.
Bangaren gwamnati kuwa, Fifi Buafo, shugaban da ke kula da harkokin jama'a daga hukumar da ke daidaita farashin koko a Ghana, wato Ghana Cocoa Board, ya ce,
"In determining whether to increase price and the
a cikin yunkurin kara farashi ko kaso, zan iya amincewa hukumar Cocoa Board za ta amince da wannan matakin neman ƙara farashin koko, saboda Cocoa Board ba ta da alhakin ƙara ko rage farashi. Sai dai kwamitin samar da koko a Ghana za su iya sake farashi, kuma a halin da ake ciki suna tattaunawa domin su fito da sabbin dabaru wanda ya shafi farashin koko a cikin wannan lokacin koko da aka shiga." Hawa Abdulkarim Yankwaniya, muryar Amurka, Accra, Ghana.